A Najeriya dai rayuka da dama ne ma ke salwanta ta sanadiyar tashi tashi hankula da kirinin saboda farin kabilanci ko addini musamman ma a jihar Arewa to sai dai kuma don magance wannan matsalar ne ma sa yanzu ta ci da wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista ta Interfaith Dialogue for Peace wato IDAP a takaice tare ko da haɗin gwiwar cibiyar shiga tsakanin Teaching Abdulaziz International Center for Interfaith Case cire tarukan kawo fahimtar juna a jihar Plateau, Taraba, Benue, Kaduna da kuma jihar Zamfara da ke fama da tashi tashi hankula yayin wannan gangami na kawo fahimtar juna tawagar cibiyar ta ko gudanar taron nema a garin Gembu da ke yankin Mandila inda aka tattaro masu ruwa da tsaki to a mako da farko sai da suka ziyarci mai martaba lamba mambila da ta shehu Audu Bajo inda ma basara ke yi ba da wannan kokari
suna suka ce necessity is the mother of invention. I'm very sure forum na kunan wa'anda suka yi zanna suka kirkiro wannan sun duba yanayin duniya na yadda take crisis tana faruwa all over and kuma causes na crisis in they are numerous da ba za mu iya enumeratin ba.
Hajiya Salamatu Ibrahim na ko cikin jami'an wannan cibiya da ke mafafa don ganin an samu zaman lafiya a Najeriya.
Sunana Hajiya Salamatu Ibrahim a ni ce sakatariya ta Central Coordinating Council na wannan kungiya na wato wannan haɗaka ta musulmai da kiristoci da suka zo tare don su ga cewa mun zauna lafiya a Najeriya. Muna ta ƙoƙari yanzu ban da wannan tare da muke a nan Taraba da akwai wa'inda a yanzu masu ma suna Kaduna suna shigen irin wa'innan tarurrukan na inda za a kawo kiristoci da musulmai zauna a tattauna shin me yake kawo rashin zaman lafiyar nan, shin ya za a yi a magance wannan rashin zaman lafiya, shin me ya ma kawo shin da daidai a can an sani cewa tun asali banda yan shekarun nan na baya haka muke zaune lafiya a jihohinmu da musulman da kiristoci babu irin wa'innan tashi tashin hankula.
Shi ma wani mai bishara Pastor Ibrahim Joshua da muka nan cewa ya yi
wadanda gingimu da ya kamata mu zo mu wayar da kan mutane na ukun sa kuma shi masarautar garin nan ya kamata mu zo mu karfafa su don suna kokari na kawo jama'a da addinai daban-daban al'adu daban-daban su zama lafiya. Saboda haka shi yasa muka ce dole ne mu zo nan mu zo mu jaddada batu na zama lafiya da ya kamata kowa ya zama lafiya.
Jiya Taraba na da kaurin suna a tashi tashin hankula batun da jami'ar cibiyar wanzar da zaman lafiya a jihar Leo A. Solomon ke cewa dole fa a tashi tsaye.
Da taimakon Allah za mu yi nasara wannan tafiya. Tawara shi ne ɗaya mu yi hakuri da juna, na biyu shi mu yafe ma juna, na uku kuma mu taimaka ma juna mu tsaya domin wani, na biyar shi ne Allah ne ya halicci kowa kuma halittar kowannan Allah ne ya san inda kowanne shi yake. Mu haɗa kai tare mu gina kasar nan mu samu salama wanda zai taimaka ma domin cin gaban abubuwan da muke bi daga gwamnati da kuma mutane kamar kai.
Koma da menene dai fatan talaka shi ne Allah ka karshen irin tashi tashin hankulan da kan ja a sa rayuka da dukiya a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.